a shirinmu na mata masu ƙananan sana'o'i yau baƙuncin wa muka samu.
To assalamu alaikum, a yau kun samu baƙuncin Fatima Haruna Danwaire wanda aka fi sani da The Crunchy Box. Ina yin sana'ar abinci wanda ya including snacks da lemuka da sauran abincikan mun boots namu na nan gida Najeriya da na ƙasashen Turawa da kuma sauran small shops haka.
Shin me ya hankalinki kika fara sana'ar snack?
So gaskiya dai babban abin da ya fara jan hankalina na fara sana'ar snack, duk da dama kin san shi sana'a ce kana da fashion akan abu, duk da wasu suna yi without fashion. To ni gaskiya dama tun ina ƙarama ina son harkan girki sosai sosai. To kuma bayan na girma na taso na ga mata suna sana'o'i, wata tana ɗinki, wata kwalliya, kowa dai da irin abin da take. To ni kuma sai na duba na ga dama ni ina son sana'a gaskiya tun can. Duk da kafin sana'ar snacks na fara wasu sana'o'in da dama, na ɗan taɓa harkar kayan kitchen haka takalma da ɗan kayan fashion na mata. To amma duk ban je a ko ina ba na watsar, kuma na yi ɗaura hakan ne kaman saboda ban da fashion ɗin abin. To kuma sai ba na ga to me nake so tun ina ƙarama, sai daga daman girki gaskiya ina son shi tuntuni tun ina ƙarama. In na ga masu irin tallan abinci a titi wallahi suna ba ni sha'awa, hatta nake mamana ki ɗora min abinci don Allah ni ma tallan saboda irin ina son abin saboda haka. To da kuma na girma ne hankali na ga to ai dama ga abin da nake so tuntuni I can do it. Kuma na duba gaskiya na ga like muna da masu yi da yawa a Kano, amma dai su like na san ni idan na fara I will make a difference, nawa zai fita daban, kuma wanda insha Allah gashi nan dai mutane suna faɗan haka.
Da ƙaramin jarin kika fara sana'a ko kuwa kuma menene ƙarfin jarin ki a yanzu?
To gaskiya sanda na fara sana'a jarin ma zan ce nake bashi na ara, mama na ce ta bani bashin jarin da na fara sana'a. Kuma jarin ba wani na ku zo ku gani bane ba a lokacin. To sai dai da yake kin san shi sana'a snacks abin sana'a hannu ne, kin gane a lokacin it doesn't need much capital, baya buƙatar jari da yawa. Saboda kin gane shi harkan irin a duk wani abu da nake needing a lokacin dai na kayan kitchen ne haka akwai, ina da shi a gida, ɗan abin da ba a rasa bane babu. Kuma wanda ba wai a lokacin dole sai da shi zan fara ba, sai na fara sana'ata da iya abin da nake da shi a lokacin, sai kuma ɗan jarin da na samu a gurin mamana wanda na ce ma ni ta bani bashi don ba ta bani kyauta ba. To haka dai ta bani jarin a lokacin was it 3000 ta bani na fara snacks. Aka yin farko biyu uku na mayar mata da kuɗinta na ci gaba. To gaskiya yanzu alhamdulillahi jari kam ya yi ƙarfi sosai, domin waɗancan kitchen stops da nake cinikin a lokacin ba duka nake da su ba, duk a cikin kuɗin snacks na siya abubuwa da dama, na sai abubuwan da irin like me I never expect marans ya jari na gaskiya yanzu alhamdulillahi ya yi ƙarfi.
To a yanzu kika yi kaman kwano nawa ko buhu nawa na fulawa, sannan kuma har yanzu ana sana'ar sayar da jaka da takalmi, wani irin ƙalubale kike fuskanta a wannan sana'a naki?
To kin san da yake gaskiya ni lissafi na ba na kwano muke ba, sai irin gaskiya a lissafin thesis ne kawai, ana lissafi ne based on thesis. Mutum zai ce ina son samosa kimin samosa thesis kaza, ina son spring roll thesis kaza, ni fakin gane akan thesis nake lissafi. Sai dai abinci ne, kamar mutum yana son shinkafa zai ce ina son shinkafa haka zan ɗanyi ɗan taro ki ɗan min kwano biyu uku to yawai wannan. Amma samosa gaskiya like ina iya yin 300 pieces 600 pieces musamman masu adon biki. Saki ga wani zai ce yana son samosa 600 pieces a lokaci daya saboda ta biki. To ana yin wani haka dai ina yin kamar wannan sana'ar takalmi da jaka gaskiya yanzu kam an daɗe da daina shi, dan yanzu kusan shekara uku kenan rabona da wannan sana'a. Ita kuma sana'ar girki yanzu shekara ta ɗaya ina yin ta, amma ita ma takalmi da jaka ina so in dawo din saboda ina son sana'a da yawa, amma dai ita ma din ana fatan gaba za a dama ta. To gaskiya kalubale kam akwai shi, sosai gaskiya akwai kalubale. Babban kalubalen amma ni da yafi damu na yafi ciwon rai, zaki dage ki wa mutum aiki sai ya ce kudin zai miki transfer. To transfer nan fa ko za a yi ta yau ba za a yi ta gobe ba. Haka zaki ta fama ki ta fama wallahi. Dan ni wasu kawai kalis nake in suka ga dama samun. To da na gani nake tutuwa a'a me zai sa in bakku? Kudi na ne fa amma kuma ni na sha wahala ne aiki kuma ku hana ni kudi. Sai kawai nace to duk wanda yake sa in mai abu sai na tabbatar da ka biya kudin ka daman da ka mun magana ko ka kira ni ne ko ka mun message. Fatima ina son ka ranar ce to ba damuwa. Yaushe kake so ranar kaza to ga account number kudin ka ne ra kaza ne ka kawo kudi. In ka sa kudi ka tabbata na tabbata sun shiga to shikenan sai a maka. Amma gaskiya yanzu baka bani kudi ba bana yin snacks ko abinci saboda wallahi mutane rike kudin nan suke. Sai mutum ya ta iPhone span ce kaza ai kaza kaza na ce to ba dole su ba san wahalan da kake sha ba. Saboda harkan snacks is not easy. Haka harkan abinci saboda zaka tsaya dai kai abu tsakaninka da Allah. To mutane su kuma ban san me yake damu su ba sa duba wannan gaskiya. To shi yasa da yanzu sai kai sai mai kafin na fara maka order. Duk da wallahi akwai wanda tana jin nauyin su din kaman kana ganin ba za su rike maka kudi ba sai ka musu amma zai su zo su baka kunya so. Sai ai ta je ka dawo akan harkan kudi. To wannan kan babban kalubale ne ba ga ni kadai ba ma ga sauran ma ƴan uwa na entrepreneurs.
Sannan menene babban burinki a wannan sana'a ta snacks ina ce tantuka kanki nan da dan lokaci wani irin shawara kuma zaki ba matasa musamman mata akan sana'a?
To gaskiya babban burina akan wannan sana'a ta snacks bai wuce a ce yau ga Fatima ta bude wani babban restaurant ba na wurin sai da abinci da sauran snacks. Sannan kuma kaman yanda a yanzu ma ina yin abinci kan biki haka da dan taro da ɗan get together. To a ce na zama cewa a garin da nake ina one of the most popular mutanen da aka sani a wannan harka. Amma gaskiya a yanzu buri na dai wanda kullun da shi nake kwana nake tashi bai wuce in bude restaurant ba wanda duk mutanen da ke tare da ni ma sun san haka. Kowa duk wanda ya san Fatima ya san tana da burin ta bude restaurant kuma a kowace yaushe idan na sami daman hakan I'm so ready for it. Ina fatan kuma Allah zai mana jagora Allah ya dafa mana. Shawara ta ga sauran mata ƴan uwana gaskiya mata mu tashi mu nemi sana'a. Domin a yanzu fa mun wuce zamanin da zamu ci. Zamu zauna a gida sai uwa ta dauko ta bamu ko uba ya dauko ya bamu ko kuma mun je gidan miji an dauko an bamu. Wallahi mun wuce wannan zamanin. Duk da dama ni yanda Allah ya yi ni gaskiya a rayuwata bana son yawan bani. Ko a gidanmu bana yawan tambaya. Shi isa nake sana'a saboda life ni gani nake wata buƙatar tawa ba dole bace ba da zan ce sai amin. To amma ni a gurina ai dole ce idan ina da kuɗi zan yi abuna. To mata wallahi gware ku tashi ku nemi sana'a domin maza ma yanzu in baki sana'a wallahi maza sun fi raina mata. Amma in ya san kina da sana'a baki dogara a kan shi ba ya fi ganin ki ma da wani respect. Kuma in mun fara sana'a mu tsaya mu yi ta da gaskiya tsakaninmu da Allah. Kar mu ce mun fara sana'a a'a ai wannan tunda na siyarwa ne kamar idan abincin gida ina sa magi biyar sai in ce to ai wannan na siyarwa ne bari in sa musu magi uku. A'a ba haka ake sana'a ba. Ni a tawa sana'ar abincin da zan yi na siyarwa ya fi na gida nesa ba kusa ba wallahi. Ƴan gidanmu ma suna faɗa abincin da nake wa mutane na waje in zan siyar musu wai ya fi wanda nake musu daɗi. Wanda ni mun ga nake sana'a ta ce dole in zauna in tsaftace ta in gyara ta kuma in yi ta gaskiya tsakanina da Allah saboda ka kira kasuwa wanda gaba mutum zai kuma da maka. To mata mu zauna da gaskiya idan muka fara sana'a ni abu tsakaninmu da Allah kuma idan muka rike Allah wallahi za mu ga budi sosai a al'amuranmu. Ina fatan Allah ya mana jagora.
To madalla barka Bashir dandalin VOA.